tongeda jarmi sharakan da kuma rani mukerji at cikin fidin chalte 2003 kenan lokacin da lamura suka dagule gashi an yi rabuwar aure kuma kowa ya damu suke wakar nuna takeici da kuma nadama to alhamdulillah tuni professor abdullah uba adamu ya riga ya zo Allah ya kama da shi lami lafiya kuma Allah da number da dadewa ba za mu fara shirin kamar yadda muka bayyana muku a wancan lokaci cewa ku rubuto tambayoyi ta hanyar sako ko kuma a tattai mana tattaki a kawo wasika to alhamdulillah kun turo tambayoyin ni kuma na tura su ga professor kuma yayi aikin nasa konsan professors babaci ba kullun kawai bincike takardu da dai sauransu professor muna maraba da zuwa a dai wannan lokaci
jama'a assalamu alaikum
da fatan an zo lafiya
insha Allah
to in Allah ya da bad lokaci ba tuni professor ya shiryo yadda abin ya tsara zamu fara amsa tambayoyinku sannan ku ji yadda abubuwan suke kasancewa a boli ba tare da bata lokaci ba professor akwai wato wacce ta fara turo tambaya sunanta wato rahmatullahi kabir khan sunan namu ne sai a hankali prof daga kan ga wani tsamma waje sunansa abdul salman khan
to aishi
tace shin professor ka taba zuwa india kuma kana jin yaran su akwai masu yin hausa a india
jama'a assalamu alaikum gaskiyar magana shine bana jin yaran india bana ma fatan in ji yaran india saboda bai da wani amfani a wurina ba wani abin da zan yi da shi duk wani abu da aka gani game da India da aka ga ina yi a ni bincike ne ba wai ina da sha'awar in koyi harshen ko in koyi yaren da sauransu ba kuma ta tambaya ko na taba zuwa India ban taba zuwa ba amma na kusan taba zuwa
to
a shekarar 1985 aka bani tallafin gwamnatin India in je India in yi karatun digiri na uku wato PhD a wata jami'a da ake kira Aligarh Muslim University to a wannan lokacin bayan naje ofishin jakadancin India din nayi duk cikin abubuwan da zan yi ina shirin dan tafi sai kuma na samu tallafin gwamnatin Ingila
to fa
inje in yi wannan karatun a Ingila
to fa
to zabi ne tsakanin India da Ingila
professor ai ko ba komai dai Indian nan da Nigeria renan su akai me yasa aka zaba aje Ingila ba India ba
to ai wanda ka je wajen inna maman take
a tsotsa daga can
eh wanda ka je kai tsaye saboda haka shine na tafi Ingila din ba India ba
kuma dai wata kila ya danganta da me za a je idan abin da za a je yafi muhimmi an fi samun sa ingantacce a can dole a tafi can
suna ma da shi amma magana ta gaskiya na Ingila yafi na India
professor akwai wani akan wannan gaba ma na taba ji an ce hatta degree da ake na turanci na literature an ce a India ma aka fara yin sa
sosai ai sun jima suna yi suna da kwakwalwa suna da basira wannan kuwa ya riga san ka in ka rubuto in ka karanta wani abin da India suka rubuta na literature abin da ban mamaki kuma duk wanda muke ganin kamar ba su iya turanci din ba idan aka samu wanda suka iya turanci ko ba turan Ingila ba zai nuna musu turanci ba gaskiya sun iya
to masha Allah
sannan kuma yana tana tambaya ko akwai masu jin yaran Hausa a India babu masu ji sai dai waɗanda suka tafi karatu ko suka tafi kasuwanci suka je suka zauna a can gurin suka kafa sansani kamar da tukarun mu suke zuwa Saudiya su je su zazzauna su yi Hausan to amma wai a ce ba India dan India ya yi Hausa babu
haka ne to mun gama da ita ko sai Asma'u Muhammad Tahir ita kuma ta ce me yasa Indiyawa suke da yawan bautawa abubuwa barkatai
kana kuma da Aisha Abdullahi kuma ko ita ma ta ce wai
ita ma Aisha Abdullahi ta ce me yasa Indiyawa suke bautawa gunki kuma yaushe suka fara bauta masa
to duk wayannan tambayoyin nasu suna da nau'i suna da amsa iri daya shi yasa ake hada su an fara bautar gumaka a India shekara ta 1500 kafin bayyanar Annabi Isa
to
saboda haka sun jima suna yi
to
kuma su a yanzu haka ba za su iya cewa ga iyakar adadin gumakan da suke da su ba
babu adadi
amma an zauna an kiyasta cewa suna da gumaka miliyan 33
wannan professor ana nufin nau'i daban-daban kenan
gunki wanda
ko kuma kwaya daya cikin kasar India
gaba daya kasar India
to idan mutum ya san saka gunki yana kaiwa wani guri ne ce ganawa a shigar da shi cikin register ko kudi
to dan a fahimci wannan gwanda a fara fahimtar addinin
na'am
addinin da yake India
na'am
a India suna da addinai guda 9
na'am
addini wanda yafi yawa yafi mutane shine Hindu
na'am
wanda kuma masu yaren Hindi suka fi
binsa
su kaso wajen 82 ne
cikin wannan adadi na India
in ka tara mutane 100 to 82 Hindu ne suna bin addinin Hindu
na'am
sai musulmai wanda suke da kakaso 12 ga 14 sai kristoci sai sikhism jaizm da shauransu wannan wanda ake kira kananan addinai wanda ba su da mabiya da yawa to waɗanda suke bautar gunki a cikin su sune hindu da kuma buddha to su buddha gunkin zaka iya cewa wanda ya kafa addinin shi suke bautawa
to shi ya kafa addini kuma ake bauta
shi ake kafa ake bauta masa to su kuma hindu suna da allodi kwaya uku abinda za a ce allantaka to waɗannan allolin guda uku su ma suna kowane allah a cikin su yana da matarsa kaji fa
babbar magana
kowane allah da matarsa
babbar magana
suna da kuma yayansu
to
sannan shi kansa wani allah ma Vishnu sau tara ya fito ya rayu ya mutu ya dawo ya mutu ya dawo sannan wani allah shine ya haifi wani allah saboda haka idan ka ce zaka zauna a warware bautar gumaka a India abin yana da daure kai saboda suna bayanin yana da fadi kuma su addini ne a gurin su yadda ka dauki addinin musulunci da daraja haka su ma suka dauki nasu da daraja to abin da suke yi shine su ba sa san a ce suna bautawa gumaka abin da suke yi shine wani nau'i ne na allantakar suke bautawa suke ganin wannan nau'in in suka suranta shi a matsayin gunki zai musu wato tawassuli ga shi Allah nasu da suke bauta
wancan na farko din
eh na farko saboda suna ganin Allah na farko yayi girma yayi nisa
sun nemo wasuda
ba za su iya samu ba su iya zuwa kai tsaye su roki Allah ba saboda haka sai su dauki wata martaba ta sa sai su sassaka gunki sai su amfani da wannan gunkin a matsayin matattakala mai iso ga wannan Allah nasu
na'am
to abinda suke yi kenan shi yasa suke da allolin da yawa yanzu kamar misali a musulunci akwai sunayen ubangiji
na'am
arkaka guda 101
na'am
to mutum sai su yadda suke sai inda su ne sai su dauki suna kowane suna sai su gunki
da
wannan sunan dan su samu wani abu da ya kusanci Allah tunda yake ai sunan martaba ce ta ubangiji to sai su amfani da wannan gunkin a matsayin suranta wannan martabar da neman kusanci ga ubangiji don wannan gunkin
to
kuma a tunaninsu gunkin ma yana magana da su in kai addu'a sosai gunkin ya karma ya saurare ka to zai maka ishara cewa fa an karbi addu'a ka saboda haka duk wani abin da kake nema dai warware to wannan shine wato babban abin da ya kamata a sani game da su kusan duk wani hindu yana da wani allah da yake bautawa
to
sun yadda da su saboda su ne shikashikan hindunsu rayuwarsu saboda dole su bauta goma
akwai su da muke gani professor kaga wani mai super giwa wasu kuma kaga mata ne masu hannaye da yawa duk su irin wasu dudin
ne duk goma kan ne
to
saboda ai su suna da dariƙa wajen guda hudu wata kuma a cikin goma kan nan an rarraba su cikin dariƙun akwai dariƙar Shiva akwai dariƙar Shakti akwai dariƙar Vishra akwai kuma Krishna sannan kuma Brahma to ita kanta Shiva tana da nata sunayen wanda kuma kowane suna na Shiva kamar wani shi ma allantaka ne
na'am
kamar misali ɗaya daga cikin sunayen Shiva wanda mutanenmu suka sani shine Mahadev
din nan
Mahadev to kaga ita wata mata da take waka Lata Mangeshkar take a cikin ita hasa garin Kalachaho take cewa har Mahadev to sai ta fassara wa musulmi dan su fahimci abin da ake nufi da har Mahadev
to
daukaka ya Allah
to
shine Allahu
Akbar Allah irin nasu
eh to ai har daukaka kenan Mahadev ya Shiva to saboda haka kaga su kuma sai ta jawa shi tace Allahu Akbar har mahadi Allahu akbar
to menene hikima ta na kawo shi larabci Allah
saboda ta janyo musulmai su saurari abin da
kuma zaman to kasa ga kuma an ware su
ai ana ma tunanin ita kanta musulmace ita sarauniyar da aka yi film din akan ta ita Rani Rukmati din ana kyautata ta musulmace to amma abin nasu wani irin wato da aka ce wake da shinkafa ne ka rasa ina aka nufa eh so shine wannan kwadan ne ka rasa inda aka nufa to ne kajin wannan kenan na waɗannan da suka yi wannan tambayar
to mu jira tambaya ta gaba to akwai wato Abdulsalam Khan Rijazaki sai yake cewa yana so ya san bukukuwan aure a India
to bukukuwan aure ya danganta ga addinin da ake da shi
na'am
na Hindu guda tara ne iri suke da su ba za su lissafo ba amma dai in ka tattara su guda tara irin bukukuwa da suke wannan guda guda takwas ne ba tara ba na musulmi kuma suna yin shi ne yadda musulmi suke yin auren su a ko ina to amma abin da za a la'akari da shi shine su auren su ana tsara aure tun daga lokacin da yaro da yarinya suke kanana suke jarirai za a bi ilimin taurari sai aga tauraruwar yaron da tauraruwar yarinyar a ina suka hadu a sararin samaniya
to fa
to wannan haduwar ta su a wannan falakin saman shine yake ba da dama sai a kirawo liman sai ya wato ya bawa wannan ranar daraja
to
yace to ga ranar da za a daura aure yaro fa yana dan shekara 2
tun yana karami
yarinya tana yar shekara 1 da rabi to a lokacin ake tsara wannan saboda kai idan wannan lokacin falakin yayi shikenan kawai sai a daura aure
tun suna yara kinan ko sai sun girma
sai sun girma
to
sai sun girma amma dai tun kana karami ka riga ka san
an yi kuwa kawo
an wa kuwa kawo
to prof ko wannan ne yasa suke da yawan bokai irin waɗannan abubuwa
to ai mutanen da suke da alloli da yawa dole su samu wani wanda za su zo kusa da allolin su yi musu hidima so da baka dole su samu wannan bokai wannan yasa saboda tsananin wato karfin bokancin su kamar yadda na faɗa wancan satin a Ghana akwai mutane da suka dauki addinin Hindu gaba ɗaya su kutum
na'am
saboda suna ganin cewa tsafi da bokayen Hindu suke yi saboda wato dogaro ga wani allantaka na gunki
na'am
yana kawo tasiri
saboda
haka su ma baka kekirin da su a Ghana sai suka ce su ma sun karbi wannan addinin
na'am
to saboda haka auren tun da farko ake tun yara suna kanana ake fara shirya su kuma idan yarinya a wata ruwayar idan yarinya ta ga mutum tana so wanda kuma iyayen ba su yarda da shi ba kai tsaye za su ce kar ta ƙara mu'amala da shi idan ta ci gaba da mu'amala da yaran waɗansu iyalan suna kashe yarinyar
to fa
wata ce za ta lirrike ta wani wanta ya yanka ta
inna lillahi
abin da yasa suna kiran shi honor killing wato kisa
don gudun
aika-aika
to
suna tsorantun da ke ga wannan abin da wannan taurari suka fada wannan zaki aura to kuma dan me zaki je ki nemo ni to idan yarinyar irin yar zamani din nan tace ita bata
fada
bata yadda da wannan ba tana da yaro saurayi wanda take so to da farkon da za su yi mata cikakke ƙara zuwa ta saboda dama ke an riga an kayyade wanda zaki aura
to fa
idan ta ci gaba to iyayen kiranta suke yi daki sai su yanka ta kai sai
to kuma sai a fito da ta a ce ta mutu ko an yanka ta
ai kowa ya sani a kauyen ko a anguwar ko a garin kowa ya san cewa wannan yarinyar aika aka take kuma yan sanda ba abin da za su yi musu masu radin wato
kare haƙƙin
dan adam da mata so su ne suke ta ruru ta wannan saboda ana kiran abin da turanci honor killing
amma professor babu fiye ganin suna sa irin waɗannan fina-finan su ba
eh to ai duniya ta riga ta yi musu Allah wadai da irin wannan abin da suke to shi yasa ba za su nuna wannan ba shi yasa suke kakarewa
to shi ma namijin haka take shi ma ba mace ba
shi yasa ai matan masu kare haƙƙin dan adam din suke cewa shi namijin me yasa shi ba za a kashe shi ba ai abin akan mace ne saboda ana ganin matar ita ce take za ta iya janyo hankalin namiji har ta sa
ita ce umul
saboda kan aka kashe ta shi ba abin da yake samun sa ba sa kawai rabuwa ake da shi amma ita ce ake kashewa saboda kar su je ta yi ciki ko ta yi wani abu wani ke yin wannan kenan
to su mu je ga tambaya ta gaba kenan
warai da gaske
to masha Allah to shi kuma prof wannan ya turo sako Sabiu S Munjibar sunan shi yace irin abincin indiyawa ko da guda uku ne
ai mallam Sabiu yayi wata tambaya bayan wannan guda biyoyo
to
ya magana abinci sai wata magana mai muhimmanci tambaya sai na ce ba zan ba da amsa ba
to
abinda yasa ba zan ba da amsa ba dan bayar da ita a matsayin wato abinda ake cewa aikin gida assignment
to homework assignment
homework ga ku yan duniyar Bollywood wanda kuke da majalolin su
prof
saboda to sai a ƙarshe
to
zan yi bayani akan tambaya ta biyu da mallam
kafin a zo wannan professor yana nufin za a zo ai maki kenan duk wanda ya ci tambaya ko dai wani abu
ba sai ai amma muhawara
ce mu kuma za mu kira yan Bollywood din su zo su saka gasa ma
to ai shike
muna kira Inasia Ishsa Albos lalle jagororin Bollywood ku zo professor zai tambaya kuma a saka gasa sai mu ga wai zai ci
a dai ba ni ne na yi tambayar ba mallam Sabiu ne yayi Sabiu S Munjibar ban sani ba ko a Munjibar nan yake zaune ko a Kano to amma dai mallam Sabiu S Munjibar shi yayi tambaya wanda kuma nake ganin bai kamata ban ba da amsar ba
haka ne
bana in bawa su
yan
Bollywood damar bada wannan amsar
na'am
sannan mu ga waye zai gwaninta a cikin su
na'am
inda hali ma sai a zo radio a fada
gaskiya ne
to tambayar ta farko dai ita ce akan abinci
na'am
addinin Hindu addini ne da ya dogara akan kaci kayan itatuwa da ganyayyaki makaruhi ne kaci nama
top
amma ba sabo bane
ba sabo bane
ba sabo bane kana cin nama amma dai an fi son
ka kore cin nama
kuma duk abincin da zaka dafa kar a zuba nama a ciki
top
ba wai a tsame nama ba a kwata kwata ma babu nama shi ake kira vegetarian wato babu wani nau'i na nama a ciki kawai sai dai shi wannan
top
to tunda yake haka ne abinda suka fi damuwa da shi shine shinkafa to kuma su kusan komai da ka sani za su iya hada shi zai abinci misali a inda ne kare ake daukan dawa dawa wata muka sani a nika ta ayi gari da ita ta zama flour ayi burodi da ita
to
burodi sosai wanda kake tsoma kake dangwalawa a shayi
wannan basira da hikima ce ta sarrafa abinci ta janyo koko a tasirin irin waɗancan addinai
ba wannan ruwan addini da wannan wannan kawai dai hikima ce saboda su da yawa saboda suna da yawa saboda haka abin komai ya zama abinci
komai ciyayi ko ciyawa ce kai ga kai
kwarai da gaske suna da yawa to a cikin dai ire-iren abincin nasu akwai wato mutane suna ta mamaki akan matsayin saniya shin Hindu bauta wa saniya suke yi koko ba bauta mata suke ba ba bauta mata suke ba to ma sun dauke ta da daraja
saniya
taniya tana
ba bauta mata
ba bauta mata ba wai to ba za su sa ta a gaba su bauta mata ba amma kuma sun yadda wata sura ce ta allantaka
to ba
wacce ake kira Devi sun dauka sura ce ta allantaka mata suke kira Devi saboda haka suna ba ta girma suna ba ta daraja amma kuma suna yanka ta duk da haka suna ci amma ba kowanne yake ba sun fitar da abubuwan jikinta su amfani da shi kamar misali nono da suke tatsa da kasaniyar man shanu
to
fitsarinta
to
har da kashinta
to
duk gaba ɗaya ana amfani da su wajen ibada a India to amma kamar da nace sun fi damuwa da vegetarian abin da
yake amma professor kafin ka je yanda ake tatsar fitsarin nan da suna amfani da shi ne kamar yanda muke amfani da zamzam mu kuma musulmai haka
eh to haka ne haka ne fitsarin yana da daraja kashin yana da daraja nonon yana da daraja kazalika ma man shanin shi ma yana da daraja a duk a wurin su
kuma kowane da nasa sirrin
yawwa to saboda haka muna jiran muka ko yan Bollywood su ma za su je su kwado fitsarin sa da su dinga kwankwada eh dinga dan kwankwada ko
idan professor ya bada fatawa
eh sarkin yan Bollywood ne zai bada wannan fatawar
to ila India da fatan kada zo
eh to misali ɗaya daga cikin abincin shine baigan barta wanda bakin yalo ne wannan wani irin yalo ne ake daukan shi sai a hada shi da tumatir da albasa sannan a ce da shinkafa
to fa
sannan suna da abin da suke kira biryani wanda da farkan shinkafa ne sai hada da naman kifi da kuma kayan
kai afro of kowace satin na su biryani
to ka gani ko a gida kenan ko a restaurant
to kada musu tallade
sannan suna da cold duck
to fa
wanda naman agwagwa ne ake dafa shi amma da flour icen ayaba
to
ayaba tana da wata flour ja to wannan flour suke dauka suke hadawa suke samun naman agwagwa suke dafawa da shi suke romo da shi suke ci
to ba
sai hada da chapati ko wannan brodi nasu da suke har hadawa to wannan shine kadan daga cikin abincin su amma abincin da suke da shi sun fi 300
ta wani shiri professor Allah daya gare ban ma
kware da
wannan kwamacala ai da yawa
eh to su a gurin su ba kwamacala bane
ko da kamar mu ne aka kai ba su tuwo
to ai shine ka je ran takma ko amma mutun dambu sai ka tabbata ka hada masa fiya wata biyar ka ba shakewa zai to irin abincin su kan yana da ban sha'awa saboda yana da dadi saboda a India da kuma shauran kasashe na kasashen Larabawa da shauran su miyar ita ce abincin
na'am
ba za a ce da kai zaka ci shinkafa ba sai dai zaka ci kamar biryani din miyar ita ce abincin in ya so sai a tambaye ka da me zaka hada
na'am
kamar a ce stroganoff ko kuma curry chicken to da me zaka hada curry chicken din zaka hada da shinkafa ne ko da dankali ko da wani abu
na'am
ba nan kamar mu da in an dafa shinkafa sai a ebo miya kawai a dafka mata akai ka cakuda ka nakuda ka ci ba to ba tuma haka ake ba
kwama tsala
to su kayan miyar wanda ake namun da shi ko ake miyar da shi shine abincin
prof na kula da muka je Saudiya zaka sai shinkafa miya ma sai ka sai ta daban
kwarai tabbata ai tace abincin
kuma irin tsarin haka ne
kenan kwarai ka iya sayan miyan ma da burodi kawai
to
amma kaga mu ba mu saba ba ba wata ba ta kada ta ka maka shinkafa daban wani miya daban tace daidai a cakuda a je can in ya so in sun je ciki sa sanya da suka wuri sabar wuri kan
amma professor na kula kamar abincin India wannan suna yawan amfani da kayan kanshi na itatuwa daban-daban
kwarai da gaske kwarai da gaske saboda su ai yana ma dai akwai tambaya da aka yi wanda yake data kawo kan wannan spices kayan kanshi yana dai daga cin abin da suke cike dauka suke dada dada abinci da shi
na'am
kamar su curry su thyme su coriander duk wannan abubuwan in aka dauko aka zuzzuba a cikin abinci sai ka ji kanshi yana tashi in ka je ko restaurant ka je ka ce a baka chicken tandoori
na'am
za ka ga cewa kaikan hada da kayan kanshi da shauran su
hakan
ba kamar munan ba ko da za a dafa shinkafa ai kazar a wato maka ce gata nan za ka cika ba ka ce baka bari
gaskiya ne
to su sun nemi su wasu hikimomi da dabaru da shauran su saboda ka suna da abinci iri iri
gaskiya ne to prof ban sani ba ka ce akwai assignment da za a bayar a nan gaban ne ko ka dai sai mun zo karshen shirin
ai sai an zo karshen shirin
to masha Allah
kuma assignment din ba nawa ba na malam Sabiu Munjibir ne
to prof wani yake cewa wani Nura Abbas yace muna ganin al'adun su irin namu ya abin yake ne
kamar yadda nace a wancan satin babu wani dangantaka tsakanin al'adun India da al'adun Najeriya amma kada a manta India fa kasa ce amma addinai daban-daban to abinda suke da shi wanda zaka iya cewa kamanceceniya da namu shine karrama mata a tsofaffin fina-finan su inda zaka ga mace ta sa lullubi ta sa aworworo ta sunkui da kai saboda kunya wajen magana da mutane da shauran su to zaka ga duk wanda suke ganin alaka tsakanin India da Hausa sun fi la'akari da irin wayancan Indian din ba irin wayannan na wannan doom din nan ba su wayannan sun tsabagen Amerikawa ne ba ruwansu da wani kunya ko zaka ga matan kusan tsarara suke ma
haka ne
to babu wata alaka saboda babu kamar da nace a wancan satin babu inda mutanen India suka zo suka zauna a nan Najeriya har suka yi tasiri a rayuwarmu sun zo dai a matsayin malamai sun koyar a makarantu amma ba su yi zaman da za mu zo mu dinga ganin abubuwan da muke so har mu kufa a gurinsu ba wanda ya kawo cewa a duk duniya a nazarin da ake yi babu wata kabila da ta rungumi India da Indianci tsabagen ta hanyar fim kamar Hausawa duk duniya babu
mu dai Hausawa prof
babu duk inda Indiyawa suke da tasiri akan mutanen da suka je suka tarar to dama Indiyawan sun zauna kuma mutanen suka karba abin da za su karba daga gurin su sakamakon cewa Indiyawan dandazon su sun zauna kamar a Eastern Africa wato gabasancin Africa wajen Kenya Tanzania da shauran su su wannan sun Indiyawa sun shekara fiye da 100 a gurin
to
saboda haka duk wani tasiri da za su yi akan yan Africa bakake akai sakamakon zaman su ne anan
amma professor masu harkar fina-finan India ire-iren mu akan gogoba mana magana ku da ta san su ba sa san ku wannan bincike ya nuna cewa sun san da mu kenan
ba su san da ku ba
to fa
ba su san
abin da Kano
kuma duk wani film na India da ka gani ana kallon sa a Kano na sata ne ba shi Shahrukh Khan yake kowa ne sai sun kwabo baya yi daga cikin fina-finan da ake gani na sana baya gani sai sun kwabo baya samu
to ma'ana duk film sa da ya fita izo mana nan bai amfana da ko kwandala ba shi
ko kadan so shi sama ba su san da mu ba ba su san ma muna nan ba in ma sun abinda suka sani kawai shine wani mutum washi Brian Larkin ya fara yin bincike akan kamanceceniya tsakanin labaran soyayya da muke yi da labaran India a shekara ta 1997 to wannan ne ya ma fito da cewa ashe akwai wasu gungun Hausawa da suke san India sannan sai ya ci gaba sake yin wani bincike yanda ya nuna yadda Oshaku India
masu yabon musulunci din nan addini
yawa amma suna daukan waƙoƙin India karin waƙoƙin India suna sarrafa su to sai yayi sake yin bincike akan su sai ya dadan nuna cewa akwai alaka ta so tsakanin fina-finan India da Hausawa
to
yanzu ba a ma san cewa an kafa wannan yan Bollywood din ba an kafa wannan kan din da shauransu ba a sani ba to amma su Indiyawan ba su san cewa wai akwai wani dandazon Hausawa suna kaunarsu ba
amma prof idan aka la'akari da yanda duniya ta zama a tafin hannunka globalization duniya a tafin hannunka akwai social media yanzu WhatsApp Facebook Twitter irin wayannan jaruman nan akan samu da yawan su suna yi za ka ga an yi group a can mutanen mu nan sun shiga ana communication ana sadarwa baka ganin prof ko to wannan hanyar ba za a samu saukin a ce sun san mu din ba
inda ma sun san ku aidar dai daga cikin su zai tashi zuwa nan gurin ya ga irin kaunar da ake masa kaga mutun ya gina karan kansa sharu kan ko salman kan ko menene kawai dan kaunar sa shi kuma mai san mami kake ciki ba saboda duk san da kake masa duk fina finan sa da ka haddace fina finan sa ka haddace wakokin sa kai komai sai sun kwabo bai samu daga wannan bautar da kake masa ba ko kuma daga wannan hidimar da kake masa ba na nuna damuwa da shi
wannan yana nufin ba za su karbi soyayya ba tunda ba su amfanuwa da wani abu
ai yanzu abin da ya kamata ku yi ku da kuka damu da su sai ku kokari ku reaching out ku je gare su ku ce to mun fa ga mu a nan gurin shekara da shekaru muna kaunar ku muna son ku ko dai daga cikin ku zai ya tattaki yazo ai nake jin wani ya taba zuwa nan nake jin drama din rani
kamar naji an ce kadar kan maji amma Lagos age
akwai wanda yazo nan Kano Kano nan Kano stadium ta kofar mata
to
waje dan 1970 da ko uku ne ko 74 na tuna nake jin draman da suke kiransa
to
yazo wurin ya cika to in ban da shi bana jin akwai wani kuma wanda ya kara zuwa sai da mu ka tashi ka je can in ka ci sa'a ya kalle ka in baka ci sa'a ba mai gadi ya kore ka
a professor akwai wanda muka hira da shi yace ya je India kuma mai Indian ne ita lalaban su da ya dawo sai ya ce mana kai daka ne wurin jaruman nan fa gonda ka dawo ka fara neman shugaban kasar Canada
to ai saboda security saboda akwai wanda zasu zo su sace su akwai wanda zasu zo su kashe su akwai kuma masu kaunar su wanda zasu mamaye su su hana su sakat shi yasa mutum ya kai wani matsayi na karbuwa sai yana sai dinga tsoron mutane
akwai wata jaruma karama ce da muka ji kwanaki prof an ce garin gaisa da masoya sai da hannunta kashin ya gurdi
ta ma ta sa'a ba wuyanta ta gurde ba billahi la
to prof
ba san ka babu wannan alakar ko kadan
mu je ka tambaya ta gaba
kwarai
to akwai wata Shukriya King Khan tace alakar harshe tsakanin Indiyawa da Hausawa a kalmomi kamar dil koli dar dum da bang ta so ta san alakar Indiyawa da tana ganin irin kalmomin nan kamar sun shigo ciki
da ai ka iya ma fadan su yadda ka tsara su babu wata alaka kwatankwaci ne na furci ya fito misali koli ai koli ina nufin tarkacen sayarwa kananan abubuwa
ko daga nan ake
baje koli da kuma dan koli
to
ai babu wanda ya fi samun kasuwa kamar dan koli
to
shi yasa mai waka taudai inu yake cewa ko yau kasuwa ta waze
dan
koli ya ci riba taudai ya ci dalilin duniya saboda shi dan koli komai ta kama sayarwa ake shine general merchant
komai akwai
komai zai iya sayar maka shi yasa ake kiran shi general merchant saboda haka wannan koli da kuma koli nasu yayi kwatankwacin furci amma basu da wata amana
ko
basu da ba ma san abin da yata wancan tasun kolin take nufi ba amma na san abin da daban take nufi
to
daban tana nufin mutum mai karfi
to
jarumi wato mai kamar Schwarzenegger misali
na'am
to abin da daban take nufi
ai wato film ne na Salman Khan a ciki ya fito a dan sanda mai karfi har ana masa waka old daban daban old tashi ya kai mai karfi
to ai ba daban take cewa ba daban take
daban
eh gace a karshe ba ma ba mu namu daban ne
daban daban
to wato to kuma ka san da yake Bahaushe yana da hikima zai iya daukan wayansu kalmomi wanda suke da kwatankwaci furuci sai kawai ya dora su akan nasa sai aga kamar akwai alaka amma babu sai da na furuci kawai
to professor ina ga ya kamata mu dan ji waka koda ta minti an gama su tambaya ma iya shan waka yanzu ai
akwai su da yawa tambayoyin
ai so nake dan tsuma professor shi ma dan sa mai ta baya ta kuma mutumin Amita bata
bismillah
to prof
तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने देख किधर यार ध्यान किधर है अरे देख किधर यार ध्यान किधर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है
kenan daga cikin filmin Kaliya tare da Amita Bacha din dai to prof muna godiya mu sauraro ka kamanta dai shirin Dal FM kake saurara daga nan Dal FM na zamani ko kuma ce shirin Duniyar Bollywood tare ne Muzammil King Khan inda muke tattauna da Professor Abdullah Uba Adamu daga Jami'ar Bayero Professor ne na Mass Communication kuma a baya Professor ne shi na Education Professor ne shi mota fannin kenan muna godiya da ilmantar da mu da ake Professor akwai wani dan Isa mai ahuta da ya turo sako yake cewa yana so ya san hanyoyin samun kuɗi na India bayan finafinan su
to duk da dai cewa kamar misali miliyan 1 da rabi ne suke samun abinci daga sana'arin finafinai a India kuɗin da ake samu daga finafinai a India na haraji ne wanda gwamnatin su take karba akan kowane film da ake yi saboda haka ba wai kuɗi ake samu mai yawa ba idan ka bar India da shinkafa da kuma shayi kadai abun da suke samu daga kuɗin da suke yi na sayar da shinkafa da kuma shayi na sha ya fa abin da suke samu daga film din India saboda su film din India din in an samu kudin jarumin shi yake samu shi da su harajin kawai suke samu daga film din harajin da kuma watakila kudin wajen kallo harajin kudin dai haraje iri
daban-daban
eh wannan suke samu amma in ka dauki tea shayi irin yadda suke fitar da shayi duniya ta garga ta karbi shayin India to kudin da suke samu yayin ninkin baninkin da harajin da suke samu daga abin da suke samu daga film din India saboda haka suna ga tufafi ma
na'am
kaya wanda na sayarwa kayan India mutanen mu yanzu sun je India ko neman lafiya ko dai wani abu za ka ga cewa akasari suna so kayayyaki wanda za su dinga sayarwa to wannan ma hanya ce ba ta barauniyar hanya mutum ya so kwata biyu uku yanzu ya sayar amma suna da hanyar da suke turo kayan su a sayar sannan suna da ma'adanai
na'am
suna da gwalagwalai suna da abubuwa suna da arzikin kasa sannan kuma suna da kwakwalwar kwamfuta saboda yanzu mutumin da yake jagorantar Microsoft kamfanin da yake fitar da manhajar kwamfuta ta Microsoft Word da sauransu dan India ne
a America kenan
a America
na'am
dan India ne saboda haka suna da abin da suke kira Silicon Valley wato wani guri da ake sarrafa sana'ar kwamfuta wanda kuma duk duniya ta riga ta dauka da su harkar waya ma sun yi nisa akai ko kudin da suke samu daga Airtel yafi kudin da suke samu daga PIM
to
nika Airtel nasu ne to ire-iren wayannan akwai hanyoyi da yawa da suke samun kudi ba daga PIM ba PIM haraji ne kawai suke samu daga shi amma su fitar da abu su kai wata kasa a tsaya wannan abu ne mai muhimmanci a gurin su
na'am an gama donar tambayar akwai Shehu Eludaya yace da gaske ne duk mai suna Khan a India musulmi ne kuma kafur kafuri ne
shi ma wannan kwatankwacin furuci ne kafur kafuri to Khan ba suna ne na asali ba
to
lakabi ne
to
tana nufin commander
to
ko shugaba kuma an samu ne daga ba daga India ba daga wata kasa da ake kira Mongolia Mongolia din nan sun yi wata daula wata ta taso tun daga Russia
na'am
ta kai har China Turkiya ta wabo India ta shiga cikin tarayyar Ture ta yi fadi sosai kuma shi shugaban wayannan Mongolians din wanda ya ja ragamar daular ya riga ya yi shahara wajen rashin imani
na'am
dan saboda in yaje kauye suka je kauye mai kon a ce aka kashe mutanen wani lokaci sai ce kai a gine shi a tara su gaba daya a wuri daya a gine
a sasa cikin gine
yayi su tsaya a cikin ginin sai a gine ba taga ba iska ba kofa ba komai
haka suna ji suna gani
su mutu to haka yake to sunan shi Genghis Khan Genghis shugaba saboda haka Khan ba kalma ce ta musulunci ba asalin ta ma kalma ce ta kafirci saboda daga can wajen Mongolia ta fito babu musulunci ma abu to amma da yake ta riga ta gangaro kasashen musulmai India Turkey da kuma bangaren China kuma kalma ce da take nuna wato jaruntaka ko kuma take nuna wani babba shine wayansu suka dauke ta suke a matsayin suna suke kiran kansu Khan saboda haka ba wai suna ne da yake da tasiri a musulunci ba ba balaraban suna bane ba kuma musulmin suna bane suna ne na mutanen Mongolia kuma shi ma ba suna bane lakabi ne to amma kuma da yake yana da wannan wato barazana shi yasa ake daukan sa a matsayin cewa eh wannan suna ne wanda mutane suke so su karba
na'am
to ba kowanne kan ne yake musulmi ba akwai wanda suke ba abinda ba musulmi ba
na'am
kaga misali Shahid Kapoor sorry ba kowanne Kapoor ne yake kafiri ba
na'am
Shahid Kapoor eh abu ta wani film Ish Bishak da ka ji irin ta
Ish Bishak
shi musulmi ne
na'am
amma kuma abun nan Ranbir Kapoor wanda ya fito a wani film da ake kira Barfi
na'am
to shi Hindu ne to amma magana ta gaskiya da yawa daga cikin musulmai da suke jan ragamar India film din India yanzu kana abin da nake kira kanawa ne wato daga cikin mutanen Khan masu Khan Salman Khan waye kan duk wannan kanawan ne ta transko nake kiran su
kanawa
kuma sun fi son su auri matan Hindu
gaskiya ne
to kuma su Hindu din suna jin haushi cewa kana mutum baka son mu baka san addinin mu amma kuma kana aure kana son ka auri matan mu saboda haka wannan ita ce amsar wannan bawan Allah Shehu Yalludaya da yayi wannan
gaskiya ne to bara mu je ga tambaya ta gaba to Hajja Batulu maman awwal ta turo tambaya take cewa mai yasa India suke da munafunci da sa ido don ba sa raba fada a fina-finan su
wannan labari ne na film haka rayuwar su take ba babu wata al'umma da za ta ga mutane suna fada su ce ba za su raba ba kawai dai ba za a raba fadan ba a lokacin saboda ana son a nuna wani nau'i na ko cin zalunci ko na wani abu amma labari ne na film mutane da yawa suna daukan cewa abin da suke gani a film din gaskiya ne ba kwana su kadai ba na yan wasan kwaikwayo ma ane musu wannan kallon a ga mutum ya fito a matsayin mugu sai a dauka haka rayuwar
su take ba
suna ta kokarin su nuna cewa su ba mugaye bane ba haka rayuwar su take ba kamar a America Arnold Schwarzenegger ana ganin mutum ne mafadaci mai kashe mutane to amma a rayuwar sa ba haka take ba har gwamnati ma yayi na kalfafa saboda haka ba haka bane
an ce prof akwai wani da ya wani film din Evil Dead ne muke ta jinji ta cewa da ya fito a horror abun ban tsoro din nan hawai iyalansa masu karka gudun sa
to shi ne
ba sai bane ko gaskiya ne
wa wannan iyawa ne ya iya din abun ta yadda ya zaman to cewa ana alakanta shi da
abun
a zahiri ma
haka ne to sai Abdurrashid Awwal Naiba wanda yake cewa wani film ne na India wanda ba kamar sa kuma wani actor ne babu kamar sa
to anan ne abubuwa za su dan zaman to wani iri
na'am
dalilin da yasa saboda kowa yana amfani da ma'auni
na'am
da darajar tafin
na'am
ku da kuke yan kanawa
na'am yan kans
kanawan Kano kowa da dauki wani film ya ce shi wannan film din ya fiye masa
na'am
ko saboda jarumin yayi kaza ko an yi kaza kan yi kaza mu kuma a nazarce za mu iya kallon abin da ake cewa camera angle story line duk ire-iren wannan mu ce saboda wannan ma'aunin film din wannan film ya fi wannan
na'am
saboda haka dan a raba gaddama
na'am
sai a dauki ma'auni
na'am
wanda kowa ya yi da shi tilas ka yi da shi ba maganar iyawa bane ba maganar kyau bane ba maganar tsarin labari bane a'a wannan ma'aunin ma'auni ne wanda kowa da dole yana da tasiri
na'am
ma'aunin shine ciniki
ciniki kasuwa
kasuwa saboda haka wannan film ne yafi kowanne film kasuwa a duniya
na'am
na film din India sunan shi PK
PK
yawa wannan PK din Raju Kumar Hirani shine yayi director sa
na'am
kuma nake jin ɗaya daga cikin kanawan ana kiransa American
na'am
shine jarum
na'am
shi kansa film din sato shi akai daga Australia
to
wani film ne da aka sato inda wani wani mutum ya zo da kota duniya ya duro namu duniyar tumbur so wala haka shi ma sato shi akai to amma
yayi sunan film din Australia din wancan
sunan shi ko The Visitor Alien Visitor
Alien Visitor
eh wato mutumin da ya zo da kota kasa wacce da kota duniya wanda ba ta ba gani ba irin halitta kamar kaga mutum mai ido takwas ko wani abu
dan shi film din baya kifta ido
aka ji irin to kaga daga wani gurin ya fito
baya kifta ido
baka kifta ido ai ka san akwai matsaloli
kuma yana ta neman sai ya samu addini da zai shiga ana nuna masu addini suna damfara ire-iren wannan
shi yasa ai a India Hindu ba sa son film din
ai sai da ke ta shari'a prof ka
ai
bi da ya fita film din
to kuma saboda irin wannan abubuwan da shi ya janyo masa ciniki saboda dala miliyan 100 yayi
wato ya kawo karar 100 wajen 3 da wajen 50
to kai kasan wannan
karar daya ana cewa wajen miliyan 10 ce
to ni dala na sani to saboda haka dala wajen miliyan 100 ai kaga kudi ne masu yawa
gaskiya
to kaga ita nan ina tasirin su shole
wai
ko danjir
eh
ko mother india wanda ake ganin cewa su ne fina-finan da za a amfani da su a matsayin madafin iko da duna gwaninta
na nuna Hollywood
to kaga babu wannan kawai dai ciniki shine wannan film din PK yafi mother india ciniki
amma professor wannan ma'auni ba a wannan zamanin kawai zai amfani ba
dole ya amfani a wannan zamanin amma kamar da na gaya maka kowanne mutum in ya kalli film zai iya bashi daraja daban da yadda zai in na kalli film din ni daraja da zan bashi ba ita zaka bashi ba so ba za ta yiwu a ce yanzu kamar yan bal masu kallon bal wani sai ya ce da kai shi in ba dorog ba in ba wannan ba
drug ba
eh ba wanda ya iya wani sai ya ce da kai
messi
marci eh
messi wani cristiano ronaldo
yau wato ka rasa dalilin da yasa zai ce wani yafi wani kuma yana da haƙƙinsa yana da gaskiyarsa to saboda haka amma in ka ce a cikin yan bal wane ne ya fi tasiri sai ka ce wanda ya fi ciniki
haka ne
wanda ya fi samun dala shine ya fi tasiri
haka ne
to ka ji yadda ita wannan kuma sannan acto wanda ke baka masa shi ma dai kamar waccan magana ce to amma dai wanda aka fi sani wanda aka fi ya fi ciniki saboda shi sai ka ajiye masa wai wannan kore din 50
karar
eh
karar 50
55 ne ko nawa ne wani dai kudi zai wanda yake kara shi zai daidai da wajen miliyan 10 na dala sunan shi Salman Khan to shine yafi kowa tsada a India a fina-finan India to saboda haka wannan ita ce abinda Malam Abdul Rashid yake so ya sani
haka ne to ga Mahmud Jambulu da yake cewa ya ake shirye film daga farko har karshen sa a India
ina
ga shine abinda muka fara tattauna da kai yanzu kafin mu dawo da muka sa waka
nace
wannan sati za mu ware ko ɗaya ko biyu ma
wata to wannan za a dawo kai
saboda
haka su abinda kawai za a iya faɗa yanzu shine India suna amfani da ake da abin da ake nufi tauraro su taurarin su ne mafi muhimmanci a America studio din wato kamfanin da ya fitar da film din shine mafi muhimmanci a Ingila da Europe wato tarayyar Turai labari shine mafi muhimmanci labari shine ake gina film da shi a America kuma su studio din su ne suke fada neman labarin su nemi director su nemi producer duk su nemi wayannan amma a India ba a maganar labari ba a maganar studio a shi jarumin shi ne labari shi ne zai ja labari
wato star power su suke sai da kansu
kware
gaskiya ne
saboda haka wannan an ce akwai wani shiri da za a zauna a yi in fi zan Allah za mu samu dama mu dawo sai a warware dalla-dalla
haka ne Mr. Love ya ce menene alakar soyayya ga 'yan India kuma me yasa suke saka waka a fim
addinin Hindu ne duk wata waka da ka gani a fim din India wani mubaya ne ga wani nau'i na addinin Hindu saboda so suke su nuna cewa suna jin daɗin rayuwa suna samun komai da komai a cikin addinin an tsara wannan saboda haka addini ne na rayuwarsu ba kamar munin da ake cewa sai lokacin biki ba
haka ne
yawa su addini ne
to Sani Kumar kan ya ce me yasa ba a sa bakar fata a filin India amma ana sawa a America
America makafata da suke America yan kasan ne su ma kaman kaso 12 na mutanen America bakar fata ne wanda aka karfi da su a matsayin bayi a India akwai bakake guda biyu bakake na farko ana kiransu siddi ko a cikin su siddi ko shidi ko habshi ko makrani
na'am
wayannan mutane ne wanda aka kwashe su a matsayin bayi aka kai su India larabawa ne suka kai su India a matsayin bayi wayansu ma da kansu suka je har an ce har da Hausawa ma sun je can sun zauna
na'am
to bakake ne gaskiya ba a ba su daraja sannan sai kuma nasu bakaken wanda ake kira Dalit
na'am
to wayannan Dalit din Indiyawa ne dogon gashi amma bakar fata
na'am
to su ba India ya dora gina rayuwarsa ne Hindu sun dora gina rayuwarsu ne akan abin da ake kira Aryan
na'am
Aryan shine fari sal ko kuma wanda yake kusanci fari to fari farin ba India ya fi daraja fiye da bakin ba India kuma ba bakar fata ba ba su daraja su ba su ne cikin talauci su ne cikin abubuwa koda aka samu bakar film da ake son a nuna bakar fata
na'am
fari aka samu aka saka misali Raziya Sultan
na'am
an yi wani film Raziya Sultan wanda Hema Malina ta fito a ciki to wannan film din sai ya zamanto akwai wani baki ana kiransa Jamaluddin Yakut amma sai aka sa Dramendra ya fito a matsayin wannan mutum saboda haka kawai inda kuma gaskiyar magana suna da wariyar launin fata ba sa son bakar fata kai tsaye
gaskiya ne
ba sa so
gaskiya ne
saboda haka shi kana ganin shi baki ne to shi kana ganin cewa shi nasa kafin fishi dan duna saboda haka shi gani yake yafi ka duk da dai cewa shi ma dai bakin ne
na'am to sai Aminu S Umar Ampat da yace ta'addanci dabanci da rashin gaskiyar ƴan sanda a fina-finan India
shi ma wannan da shiri ne to amma kuma nuni ne ga yadda rayuwa take kowa ya riga ya san akwai nau'i na mutane ba ta gari a kowane sana'a
na'am
ƴan sanda sojoji a duk shauran mutane saboda hakan shiri ne na film wanda ake son kawai a nuna
na'am to prof sai Aminu S to na karanta nan Bashkan e Karkasare yace wani film ne ya fara zuwa Nigeria
to wanda ya fara zuwa Najeriya a shekara ta 1903 ne wato 1903 aka fara nuna film daga wayansu mutane daga Spain suka zo suka nuna amma ba wai film ne na labari ba a lokacin shi kansa sana'ar film din bata shekara wajen 7 da samuwa ba saboda haka ana son a nuna cewa an samu ta sabuwar dabara ta nishadantar da mutane film din farko da aka yi a Najeriya dai ana kiran shi Falaba a Jos aka yi shi a shekara ta 1904 film din India na farko da ya zo Kano shine Changes Khan
na'am
wanda aka yi shi a shekara ta 1957 kuma Kedar Kapoor ya yi director
na'am
a gidan television na NTA Kano kuma film din India na farko da aka fara nunawa shine An Ban wanda DD Karshef ya jagoranta an nuna shi a ranar 2 ga watan October 1977
na'am na'am to sai Muhammad Tela da agurguje yake cewa wace shekara India suka fara film
1913 wannan film din su na farko shine Raja Harish Chandra
na'am
sannan sai wanda ba magana a ciki farin film ne ba magana amma da ilimin magana yazo sai suka yi wani film da suke kira Alam Ara
na'am
wanda shi kuma 1931 aka yi shi
na'am to Sabi S Manjibar
Malam Sabi S Manjibar ya ba ku assignment
to professor yace tambayar da Sabi S Manjibar yayi za ta zamanto assignment ne yan Bollywood sa amsa masa wannan tambaya ni kuma nace yan Bollywood mai musamman manyan manyan ina kiran ku kusa gasa akan wannan tambaya professor ya kuma ce wannan yayi
kware da gaske
to prof shi Sabi S Manjibar me yace
cewa eh wai me isa ake ganin laifin Amitabh Bachchan
na'am
laifin Amitabh Bachchan ne na lalata alkiblar India ko kuma su rubuta labarin ne na film din da Amitabh Bachchan din yake fitowa a ciki ko ko director film din ne saboda haka assignment din anan shine wa za a dora wa laifi an ce Amitabh Bachchan shine ya lalata alkiblar fina-finan India ya kawar da ita daga abin da aka sani na gargajiya zuwa na zamani laifin waye laifin sa ne shi da ya dai karbi wannan role din laifin director ne da ya matsanta masa ya karbi wannan role din ko kuma laifin wanda ya rubuta labarin da shi Amitabh Bachchan din ne ya dinga yi kuma menene tasirin shi Amitabh Bachchan a labarin
haka ne professor da amma mun yi sa'a malamin makaranta ne kai zaka ba mu criteria ne yanda zamu zabo dan na san mutane da ma wasu su ce za na san za a daddace a amsa tambayoyi a ba mu criteria ne yanda za a fidda waɗanda suka lashe
ai kawai argument ɗinka ne
to
muhawara ka ce yadda zaka fito da ita kuma inda hali a rubuta
to kuma a rubuto
a rubuto a tafashi
ban sani ba professor akwai masu waɗanda suka turo sakonni zamu ci gaba da su rubuto text ne ta tura maka
eh kwarai kwarai ai abin za a ci gaba insha Allah
to zan sake faɗa cewa duk wanda yake son yayi tambaya ya turo mana ta text ga lamba zan bayar amma da Allah text kawai 07035897724 zan sake maimaitawa 07035 3 shida bakwai hudu biyu sai na ji ku ina neman afuwa lambar da na fada lambar karshe biyu ce ba hudu ba lambar karshe biyu ce ba hudu ba 07 3 5 9 6 7 7 2 to duka saboda yanayin lokaci muna godiya ga professor bisa wannan bincike da aka yi aka ilmantar da mu Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara kwarin gwiwa Allah ya kara lafiya kuma Allah ya kara tsawon rai
insha Allah alhamdulillah professor da ma jiya na kai shekara 50 da
alhamdulillah ai da mun saka maka wakar happy birthday amma dai mako bai kama an Allah da mun yi alkawari prof
to jiya na kai shekara 59
ko da dai prof ba rawa zai ba amma ai rangaji
to sai a ragara
prof sai mako bai kama kina ran
Allah insha Allah
to prof Allah ya kai mu muna addu'ar Allah ya maida kai gida lafiya masu sauraro mun gode kwarai din mai tambaya sai turo ta text ba waya ba mun gode kwarai da gaske